Don't keep away. I don't know what to say. Oh, say it anyway. Today is on my day to find me flying away. I only come for your lover, baby. Take on me.
Take on me.
Take me home.
Take on me.
I'll be gone. Do, 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 do. Needless to say, I'm all set and so away, oh, say it anyway. For it's okay, say after me. Only come for your lover, baby. Take on me.
Take on me.
Take me home.
Take on me.
I'll be gone. Do, 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 do. Do 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 do. Ba 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 na 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 da na da 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 na 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 da na na da 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 na 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 da na 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 da 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 na 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 da na 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 da 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 na 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 da 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 na 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 na. Oh, things that you say, there isn't a lot for. I'll start saying and ease away. Those things I say remind me, shining away. Mama, come for your lover, baby. Take on me.
Take on me.
Take me home. I'll be gone. Do do do. Take me home.
Take on me.
I'll be gone.